Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yawa ji nan jiya cikin ilal ya zano asbabul illa guda 15 wannan ko a takaice. Ya ce wa ilayka tafsilu ma ujira min al-amin al-asbab allati hiya mawdu'u hadisina. Ga abinda aka jumlace na sababban wanda sune mawdu'in karatun mu anan. Na farko al-khada'u waz-zalal, kuskure da tuntubi. Ince athiqatu jami'uhum basharun yaqdi'una wasibun siqat dukkan su ko ba ma do afaqin ba hatta da siqat in yan adam ne dukkan su suna kuskure kuma suna yin daidai wa qarwa qala khadu min kibar tabaqatul ula hatta da tabaqatul ula da muslim yayi nuni wannan su karan kansu ana samun wahami da kuskure yana shiga ciki fa min babu aula an ya qaumi man dunahum to min babu aula a ce wanda ke koma bayan su kuskure ya shiga fahaza sababul la yanfaku anhu bashar wannan sababi ne wanda babu wanda ya kubuta daga gare shi ya kauce gare shi wa kada aqada lahu ibnu mufli fasalan ibnu mufli ya mushi fasali guda cikin al'adabu shar'iyya bi unwan da unwanun ciya wannan littafi ne mai kima sosai yana da wannan sosai a musulunci mujallal 2 ne bi unwan da unwanu yace fasalun fi khada'i siqa fasali dake bayanin kurakuran siqat amintattun malamai na hadisi wa kaunu ulai sulum minhu bashar da kasancewar babu wanda ke kubuta daga cikin shi summa awrada ta tahu ba adal aqwalul a'immal atiya sannan a kalkashin fasalin ya kawo maganganun magabata daga ciki al-hafiz ibn abdul bar malamin malikiya cikin hadisin mantuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mantuwa cikin sallah aka yi sujudul sahw sannan sai ya ce fi hadzal hadisi cikin wannan hadisin bayani ne anna ahadan cewa wani la yasalu min lahum babu wanda zai kubuta daga kuskure wani sai yana da mantuwa li annahu iza atra zalika al anbiya dan idan wannan ya bujuro mu annabawa fa ghayruhum bi zalika ahara wanin su shi yi cancanta a ce kuskure ya bujuro mushi duk da annabawa kamar wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana abguwa ne dan bayanin shar'antawa kuma ba a tabbatar da shi akai ana gyara wa qala al-imam malik imam malik yake cewa manzal lazi la yukhdi wane ne wanda bai kuskure ma'ana babu shi abdullah ibn al-mubarak yake cewa manza yasalu min al-waham wa ya isa kubuta daga wahami abdurrahman ibn mahdi yake cewa man yubarri umsahu min al-khada'i fa huwa majnun wanda ke kubutar kanshi game da kuskure mahaukaci ne ya nuna cewa shi bai kuskure ko miyayi daidai ne al-imam al-buwaidi dalibin shafi'i yake cewa naji shafi'i yana cewa قد علبت هذه الكتب نا ولف وان للتتوي ولم اعل فيها بان تقيتا با a cikin su wala budda an yujar fiha al khata amma ba makawa tilas inji shafi sai an samu kuskure cikin su dan Allah yana cewa walau kana min inda ghayrillahi lawajudu fi ikhtilafan kathira da a ce qur'ani ba daga wajen Allah yake ba da an samu sabani mai yawa a cikin shi yace faman wajadtum min kutubi fama wajadtum duk abin da kuka samu daga cikin littattafaina mimma yukhalifu alkitabu wasunna wanda ya saba ma kitabu wasunna fa qadara ja'atu anhu tabbatar da nayi taraju'i akan shi in kuskure ne al'adabu shar'iyya da cikin su duka muhanna dalibin al-imamu ahmad yake cewa kana gunduru ya galat al-imamu gunduru ya kasance yana kuskure kala sai yake cewa alaysa huwa minan nas shin shi bai daga cikin mutane ma'ana shi ma yana daga cikin mutane dole kuskure ya bujuro mushi ahmad ibn hanbal yake cewa naji aba abdullahi yana cewa ma ra'aytu ahadan aqallu khata'a min yahya ibn sa'id yani al-qattan yace ban ga ba wani wanda yake karancin kuskure kamar yahya ibn sa'id wala kada akhta'a fi ahadith amma duk da wannan da kiyayewa shi akwai gura hadisan da ya kurakure cikin su abu abdullahi yake cewa man ya aramin al-khata'i wa at-tashif wa zai kubuta ya wohinta daga kuskure da tashifi cikin ilimin hadisi wa zakara Abbas ad-Duri al-Abbas ad-Duri ya ambata cikin tarihin shi da tarihi wanda ya rawaito shi ya haibun ma'in bi tarihi ya haibun ma'in bi riwayat ad-Duri an ce Duri ba qari'i ba nan malamin hadisi ba ya haibun ma'in malamin shi ne yana da tambayoyi da yamma ya haibun ma'in annahu qala yana cewa man la yakhudu fil hadisi fa huwa kazzab duk wanda bai kuskure cikin hadisi ta tattan makareci ne an ambata a wajen shi kuma yake cewa lastu a ajabu man yuhaddisu fa yukhdi banna mamakin wanda zai bada hadisi yayi kuskure innamal ajabu man yuhaddisu fa yusib abun mamaki wanda zai bada hadisi yayi daidai dan kuskure na kowa ne daidai ita ce ba ta kowa ba Tirmizi yake cewa inna ma tafadala ahli al-ilm bil hibz wal itqan wat tathbit malamai sun samu fifiko ne tsakanin su da harda da kwarewa da kuma tabbatuwa inda sama wajen sauraron hadisi ma annahu lam yasal min al-khata'i wala galadu kabiru ahadin Tirmizi yace duk da babu wani wanda ya kubuta daga kuskure da galadi ko min girman shi cikin mutane daga ayyuma ma a hifzim duk da harda su Zahabi ya ambaci kuskuren da ya abgo ga Abdullah ibn Usman wanda aka yi mishi lakabi da Abdan sannan sai yace Abdan Hafizun Saduq Abdan Hafiz ne Saduq ne sai yace wa man allazi yaslamu min al-wahami wa sai kubuta daga wahami a wani gurin daban yake cewa wahaman wa qali daru qudni bayan ya ambaci wani wahami da ya abgo ga daru qudni da Abdul Gani ibn Sa'id da Khadib al-Baghdadi da Ibn Makula duka ya ambata wasu kurakuran su sannan sai yace fa abdu fa ba'da ha'ula ila ala man yaslamu min al-khawaham yace bayan wannan manya-manyan malaman wa sai kubuta daga wahami wa fil muttafaqu alayhi a cikin abin da aka ittifaqi akan shi tsakanin malaman hadisi cewa Ibn Shihab az-Zuhri da Sufyan as-Sauri da Shu'bah ibn al-Hajjaj da Imam Malik ibn Anas suna daga cikin manya-manyan shahararrun huffaz fa iza wa qalu ham minhum idan aka samu wahami ya abku cikin su fa min ghairihim aula to wani wanda ba su shehi cancanta a ce ya an samu kuskure a cikin wannan abin da zai zo a kurakurai na wannan huffaz kin na farko Ibn Shihab az-Zuhri ai Zuhri yayi ruwaya daga Abi Huraira cikin hadisi sahau cikin sallah ta hanyar malaman shi Sa'id ibn al-Musayyib da Abi Salama ibn Abdurrahman da Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba da Abu Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hatim dukkan su daga Abi Huraira wa fihi alfazun mustankara cikin su akwai lafazi abin ki lafza abin ki inci ja'alat ahlul ilm bil hadisi yu'illunaha min tariq az-Zuhri wanda malamai hadisi shi yasa suke illantar da hadisi sahau da suka zo daga hanyar Zuhri wala mi khurijha shaykhan Bukhari da Muslim shi yasa basu huddo a hadisi sahau wanda suka zo ta hanyar Zuhri saboda kuskure da aka samu kaga duk da yadda Zuhri yake malam Malik ne wa akhrajan Nisa'i ya huddo mubayyana illatahu ya bayyana illar shi dan Nisa'i cikin ashabu sunan al-arba'a shi kuma yake banta da wannan bayanin ilal hadisi zai huddo hadisi inda illa yayi ishara zuwa gare ta duk da ba yawan bayani yake ba wa akhrajahu ibn khuzaima fi sahih ibn khuzaima ya huddo cikin sahihin shi wa dala fi bayani illati ya tsawaita cikin bayanin illa hadisin wa munaqashatuha da munaqashash wa akhrajahu ibn hibban haka dalibin shi ibn hibban ya huddo cikin sahihin shi ince wa man kashafa illatul hadis wa awdahaha wa cikin wanda suka bayyana il suka yayo illar hadisin suka bayyana al-hafiz ibn abdul bar yake cewa wa amma qawlu zuhri fi hadhal hadis amma hada zuhri cikin wannan hadisin innahu zushimalaini falam yutaba alai ba wanda ya mushi mutaba akan cewa wanda ya tashi yayi aka ji kwarjinin a tambaye annabi shi ya tambaye cewa zushimali zul yadaini aka sani a zushimalaini kin ma akwai amma ambata shi cikin hadisin kuskure ne Zuhri ya dauke shi akan cewa al-maqtul yawm badar shine wanda aka kashe ranar badar yace wa qaridu riba ala az-zuhri fi hadis zul yadaini ittiraban aw jaba inda ahlul ilm bin naqal tarkahu min riwayatihi khassa annashi wanda ya saka bai da lamsu. Ibn Abdul Bar yace wanda an samu iddirabi mai yawa cikin ruwayar Zuhri game da haruwa hadisin Zulyadin ya dauke shi akan cewa Zushimalaini ne wanda aka kashe ranar Badar alhali ku Zulyadin ne. Ce wanda wannan shi yasa Ibn Abdul Bar manyan malaman hadisi suka bar ruwayar Zuhri a cikin wannan hadisin ba a musatta. Bi annahu maratan yarwihi an Abi Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hatima wani lokaci ya rato shi daga Abi Bakar ibn Abi Hatima yace balagani anna rasulullahi raka'ataini annabi ya yi raka'a biyu haka za haddasa bihi anhu Malik haka Malik ya bada hadisin shi wa haddasa bihi Malik aidan anhu sai haka Malik kuma ya bada hadisin wannan daga Sa'id ibn al-Musayyib da Abi Salma irin hadisin da ya rawaito na haka rawaito Zuhri ya rawaito ta hanyar Abi Bakar ibn Abi Hasma Salih ibn Kaysan ya rawaito cewa Abu Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hasma ya ba shi labari cewa ya isar mishi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyu sannan ya sallame ya ambaci hadisin yace a cikin hadisin yace fa atamma ma baqiya min salatihi ya cika abin da ya saura na sallah sai bai yi sujada ba guda biyu wanda ake yi idan mai shakku cikin sallah shi yayi hina lakanahu rajulu lokacin da mutunan can yamma annabi talkinin cewa an yi kuskure salihu yake cewa ibnu shahab yace fa akhbarani hadha al-khabar sa'id ibn al-musayyib shi ya bani labari daga abi huraira yace wanda ya bani labari shi kuma abu salama ibn abdurrahman da abu bakar ibn abdurrahman da ubaydullah ibn abdullah yana da tsawo alama ne to kashi kin ne je yake abun nan akwai wanda suke bibiya kare cikin malaman zamani wanda suke bibiya auham na cikin ilimin ilal su hada auham na Malik masalan su hada auham na wani a guri ɗaya su yi basi a kansu yawa nan kuma ne nisa
malfuzat al-hamma
anda
ma zata matsala
a to yawa nan mulahazat ne ke zai ambato na harko yace kama qala ahlul ilm rahimahullah kamar da malamai suka faɗa Allah masa rahama innal hadisa idza lam tajma turuquhu lam tatabayyan illahu hadisi idan ba a hada hanyoyin shi ba za a gano illolin shi ba haka nan wajen fahimtar shi ma kuma an ba a hado hanyoyin shi ba yazo da waccan ruwaya to hanyoyin nan dukan ana so a fahimce shi da kyau sai an hada su in an hada su ne za a samu inda aka kawo wani abu a rihi a wata ruwaya an bayyana shi inda aka kawo wani abun ba a san ba menene a wani gurin shi yasa ibnu abdul bar wannan ibnu rajab yake da wannan kasabu sabqi ana na sharrin da imma bukhari daidai dan gurgurdan abinda aka samu kin ya kula da wannan sosai in ya kawo hadisi kafin ya fara sharhin sai ya kawo dukkan hanyoyin ko galibin hanyoyin da ya iddalai akan su rida sannan kuma ya shiga sharhi dan sai an hada su rida ne su kuma ake samun natija a ƙarshe abinda ake nihi na haƙiƙa yace fa lizaman an ya hatammal bahis bi jami' durukil hadis tilasni mai bincike cikin ilimin hadisi ya kula da hada hanyoyin hadisi hatta tazharu ila da sai illolin shi ya bayyana in kana biha illa an akwai illa wa kama huwa wadihun kamar yadda yake abu ne hili falau anna bahisan mutasarrian da a ce wani bahisi mai gaugawa nazara faqat ila sanadin raqamul awwal ya kalli sanadin nan na farko kawai wa aghfalun nazari amma bihi min ila lil hukmi kuma ya kauda kai gami da abin da yake da na illoli na hukunci likauni rijali sika dan sabadda rijal in hadisin siqatin wal isma'i ba'da sama'i ba'da min ba'dan wani bangaren sai yaji bangare ba inqida'i kowa yaji bi sihhatil sanad da ingancin sanadi walakin bi imanin nazar fi sanad nafsu sai dai in mun kyautata duba cikin sanadin kanshi wa bi damil asanidil ukhra kuma an gamo wasu sanaddan tazharul illa sai illa tabayyana yasa bincike a cikin ilimin hadisi mai gaugawa mai sauki bayyin shi dan abu ne da yake buƙatar aje hankali da kuma hakuri akan wannan bincike abu dai kana bincika shi sai ya daukan maka lokuta masu kyawa kafin abun ya bayyana nabiyya ce la yalzamu min kaunana hakamna bi da'fi isnadin yakunu al-matnu da'ifa min jami'il wujuh bai zama tilas a ce dan mun yi hukuncin hai wannan sanadi ya zama na da'ifi ya zama na matanin ma da'ifi ne ta kowace fuska bal qad yasihul hadis min tariqin akhar tana yiwa hadisin ya zama yana da inganci ta wata hanya dole wannan mai karatun ilimin ilal hadisi ya kula da wannan ba ruwanka da zancan cewa hadisin ta wata ka kalli cewa matanin kwata kwata an yi hukunci akan cewa hadisin nan ya mai rauni ne ko da illa a cikin shi ka dauka cewa duk inda ka ganshi wannan hadisin sai ka kira shi mai rauni tana yiwa yazo ta wata hanya daban hanyoyi masu yawa shi yasa misalin da muke ta bada kullun a cikin ilalna ya haibun wannan ibn abi hatim da ko inda abdurrahman dan shi ya tambaye shi game da hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa gashi a bukhari da muslim da sauran kutubus sunna amma kuma ibnu haya wannan yake ce mishi baban shi yake mishi hadisin batil ne bai halitta ba ruwaye shi to kaga wanda bai san ba mu'amala da ilimin ilal sai kallo wannan hadisin yace gaba ɗaya da inda ya ganshi shi ko gashi hadisi mai inganci yana nihin ta wannan hanyar da ka kawo ba wai sauran amma sauran hanyoyi yana da su masu yawa masu inganci yace waliza ihtirazan fada'ul فلطالب العلم المبتدئ أن يحكم على الإسناد فقط يجي لن سبب ده حقني واجبي ني طالب العلم من هركو هركو يكيي akan hukunci akan sanadi kadai alaikum salam akan sanadi kadai dan saboda sai zamana ana ta samun kurakure ana ta samun matsaloli in ya zamana kawo sanadi yake kallo yin sa hukunci abin da shahira ba kowa yake yin shi ba alaikum salam Nika ha alhamdulillah alhamdulillah ah babu babu kon aha babu kon mu zama na kawo kan sai isu insha Allah yawa yace na uku ya zama kama huwa wadi ya zama tilas kama yadda yake ya huto hili an yarka zalbahis bahisi yayi tarkizi a sana albas wajen bincike an rijal kan mazajen hadisi an allazina yaduru alaihim alisnad bi darajatul ula akan su wane ne hadisin isnadi yake kewayo akan su a daraja ta farko wannan karan kan shi ba jima bai wuce sati biyu ba naga wata risala ta doktora na sabke ta ma akan yadda ake gano madarul hadis madarul hadis fa masalan idza kana an az-zuhri da'ifan misali in ya kasance da'ifi ne daga zuhuri yace fatalqa'iyan satad'aful asanid to tanan kai tsaye sai zamana sanadi na daya da na biyu da na uku su duka sun zamana masu rauni bi annaha tazuru alaydan suna kewayo akan shi alaikum salam alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillah kuran zamana da ina kuma ya marma dan ida san ne wannan saboda sanadin na harko da na biyu da na uku dukkan su ya duru ala zuhuri suna kewayo akan zuhuri kenan su in aka samu matsala gare shi dukkan wannan asani din sun tashi daga aiki na hudu yan bagi an yanzu ra'aydan fi ahwali rijal min shuyukh ashabil kutubi wajibi ne ya duba zuwa ga halayen rijalul hadis daga malaman ashabul kutub ila man dara alaihim al-isnad ga wanda sanadi ke kewayo wajen su kenan dole ne na biyar yalzamu ba'd al-bahsi an nazuru fi kutub al-ilal bayan mutun yayi bincike dole ne ya leka cikin kutubul ilal wa qawalu ulama ilal adam maganganun malaman ilal hadis hatta ta alaw madam wa fazuka aw mukhalafuka lam hakka san ya binciken ka yayi daidai da nasu ko ya saba mana su da ya saba mana su ka san cewa kake kan kuskure ba ma kai bincike ba dan saboda hakan kin ma waye sai sa kan shi kafa shi cikin bincike kan binciken ilimin ilal hadis in ba abin nan bane misali ne zai kawo ya kowa ba wanda yake bahis mai hankali ko cikin abin da ya shahi bahasi ma zaka yi ko wani risala ne bisa kan ilimin hadisi to tun cikin abin nan zaka samu abin kaidi cikin manhaj wanda zaka bi na bahasi kai nunin cewa in kuma hadisi ya kasance da irin ban nukutsa cikin shi ko kuma ya kasance wanda malamai sun yi sabani ne akan tasihin shi ko tadhifin shi kawai zan dogara akan na karto maganganun malaman ba tare da tarjihi ba ko kaza da wannan ba karamin aiki bane sai ka shiga ɗaya wanda zaka yi cikin masafa wajen 30 ko 40 akan hadisi ɗaya to kaga sai ya zama ka huta daga cikin baban da kake yi ya kai ka zuwa ga wani abu daban kuma a ƙarshe ma ya zama kuskure duka wannan jumuli a ƙarshe duka gama da wani ya zama na in aka bincika ya zama duk kuskure ne samun daidai kin sai ka tare ba dogara kai da mai amma an kai sa'a hadisin da yake da illa an same shi cikin kutubul ilal sun yi bayani shikenan kawai karata ya musu ga abin da suka ce ka samu lafiya na'am